Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i da dai sauransu. A yau 22 ga watan Disamba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan mata da kananan sana'o'i. Mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa a Ghana ta samu tattaunawa da wata ƴar kasuwa inda ta yi mana ƙarin haske akan muhimmancin yin sana'a musamman ma ga mata. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Sauraron mu ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya Ghana inda wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim yan pioneer ta yi hira da wata ƴar kasuwa mai amfani da kafar TikTok wajen yin kasuwancin ta. Ta yi mana kuma ƙarin haske akan muhimmancin sana'a ga mata.
Jama'a assalamu alaikum, shirin mu na yau da gobe daga muryar Amurka. Yau ni Hawwa Abdulkarim yan pioneer zanzanta da shahararren ƴar kasuwa mai fafutukar ganin cewa mata suna sana'a, Hajiya Handatu. Hajiya, zan soke da kanki ki gabatar min da kanki.
Ni ne Hannatu Mahmud, da aka fi sani a TikTok as Awakening Muslima, and brand name sunan da nake kasuwanci da shi ne Del Inara. So ni de mace ne da na tashi daga Osu. Aka ce Osu, an fi sani Osu da Independence Square Stadium, wurin wannan landmarks suke, wurin na girma a hannun kakana. Ni Erikun kakaci sa wurin na girma, ita kwata sa da kaya tana sadda wele wanda muka sani da kwakuma.
So ana kiran shi ganda.
Ganda, yeah, ganda. Ta zo ta fara sobo. To ina wurin ta fara sobo. Sa sobo ni na girma na sayarwa. Kowa ya san ninguwa. Ana kira na da sobulu, aka ga sai sobulu. Isa muka sada night gown, muka dai sada kaya, su vegetables, mun sa shinkafa.
She da shi ake duban ki school.
Eh, da shi na je school. Da shi na je school. School kowa ya sani da wannan. Especially sobo. Ba da nake girma shi naga akwai wani son yin wannan aiki zuciya na, nace no na ne girma na yi shi big. Isa da haka har na zo na gama school na yi aure.
School na cika kai.
Okay, da na kai secondary school daga Tia Madia Girls Senior High School. Shi na yi online courses da dan improve kai na kafin in shiga university in je physical class. Isa after that da dey yi courses, some diplomas were online da dan kara makai na ilimi. Na girma da son yin nursing, but later on na ce na psychology, but ban iya na je na yi ba. Sa online na koyi about just background about psychology and then about business, women empowerment, anything da dey bar in isamu ilimi. Anything da na feel in na karanta na yi ilimi.
Ya kara miki ilimi da fahimtar abubuwa.
Wa komai na yi.
Mu zo kan bangaren kasuwancin ki.
Oh, kasuwanci dai na girma cikin kasuwanci. Na girma muna talla, muna sayar da kaya.
Tun kafin ki aure.
Tun na yariya. Na fara talla, na fara sayar da kaya. Har a ce aure dai zo na sayar da kaya diku. Na zo na pause. Ce muna sayar da diku da fabrics irin na force ga dai thrift muna sayar. Sa na girma har na aure.
Ya rayuwa ya kasance kin samu komai smoothly har ya kai ga haka.
No, ban samu komai easy ba, inda na samu easy da ban yi talla ba ai da. Bai alhamdulillah, muna sa samu a provide muna needs mu duka kakana na kokari ta and tace ba ta ilimin boko ba amma tana son kai kai and wannan ya champion baka zama wudinta baka son zuwa school kai kuma ta gwada maka sana'a akwai kawai da muna kasuwanci sa kalubalen ba zai hit din ka tashi baku da komai ba don ana sana'a kin san kuma gidan da ake sayar da sayarwa ko ya akwai wani dai na cina na roof haka ne but na kare da ni juni wurin challenge
like university
yeah challenges ya hit hard dey but alhamdulillah in dai ana aiki gida kar a ce wani she dai abin da yazo ya fi karfin ku
ya akai kika fara wannan shagon
bayan aure she nas yanda nace ina sada su but don na move from a different town to another isa ya kamata start up wurin da nake na
to saboda kin bar gidan iyayenki
nazo wani wuri ya kamata in fara but ina zuwa masu sada abinci saboda sobu ne cince ina da sobu ka shin kawo maka in zuba maka naka kai san kasar shi ka bani kudin haka akwai dai lokacin da an cici kudin da kin sani ai amma bai hana ni baba kasuwanci end she Allah yayi mini ni'ima da miji da yake da very supportive still yana push na yana son kana aiki yana da wannan belief kaman mace ki aiki ba don komai ba yace rayuwan gabe da tabbas kai ya kan mutu ka ba in matan ka ba ta komi kuma ba za ka yi ka haifi a'a ka ce in yau baka da shi ko Allah ya karbi ranka kana son dangi ka ajiye musu wannan nauyi so ya support ina through yana cikin yake is any time na ka wani business idea in batun sobo yanda dan inganta shi she ce eh yayi like wannan support randa na tuna randa na ce dan saki kwalban sobo yana nan da she na order packaging rubber da heat gun wanda ake rubber ya mannu the bottles na new label and I can see how proud he was like na make a new move in my life so at least after aure kuma ban zauna na ci gaba da yin aiki
kai kika fara shi don na san sobo dai da shi kika tashi rayuwar to amma gashi kuma yau mun ganki da babban shago da ke sayar da kayan mata kowanne iri ana gani ana
to sobo na fara as time goes by na kara gana mun ce biye wani kuma ya ce lamunji ana dai yi da tsamiya ne da kayan yaji muna nan wannan lokacin mun tuna wani wave ya zo na kunun aya to wannan lokaci na je na research about kunun aya ce na kara kunun aya and she na yi shi with a little twist bayan da dai aka saba ba wannan ingredient ni na sake ingredient ina nake saboda na wayeye preserving shi longer because other one yana batawa da sauri nayi ana nan da fara da shiga ayi sallah na layya shi nace mutane sun need yaji why not na shiga dai na research about it yanda dai muka san na gargajiya na feel kaman na yankara so mine comes with turmeric powder yaji na shi na kara turmeric powder na kara wadansu dai natural spices na fara da shi to ana nan batun dai ka dan rigu da dace wani abu ne da Allah ya kaddara Allah ya zana shi nayi wannan aiki don ba shi cikin plans na inside the riguna na dai sai riga ne daga kasuwa eh rigan kuma thrift ne na abaya shi na zo na sa na je wani wuri to daidai ne da wurin da na je that's graduation she teaches in na so wani abu as a uniform she suka ji adigan gana da kyau ya kina ina kika sai shi na ce ina sayarwa do ban sayarwa because I saw it as an opportunity to make money sai na ce ina sayarwa shi suka ce ina so to following day da sassafe na shiga gari na je nan nemi wurin da na san she ban samu mai shi ba ina dai yawo yawo cikin kasuwanni ma she na ga wani na je na sai kuwa na zo na wanki na bar aka ayon na kai musu suka so daga wurin wangaye tambaya har yazo daga cicirewa na sai biyo
na bayan kina cicirewa daya kina zuwa kina wankewa ke da kanki
yeah sometimes ina gajin din bayan dai ayi but from that time she na je na sai biyo na ce no bari in sai biyo
di ya fito ciki har kika
yeah da wanda nake da shi a je na kara she na je na sai biyo ana dai cirewa she na ce mutane kuma na son riga free wear bubu saboda ina unguwan da a akwai musulmai amma ba kayan musulmai ana sada riguna dai amma ba na irin musulmai ba and tunda na hurda da musulmai na ganin su around why not sai na fara sai fabric na sai fabric da dai she na nemi wata ta zo ta dinke saboda freeway ne na dai ba ta maimaita da nake so sai muka fara daga wannan na fara dokan kullu na mata nje garin jin doki dai garin mu dai makwalanga sai na fara ta daga wannan lokaci mu duka mun girma muna jin togo and muna da wannan perception it is cheap way
ko waye ji sauki
like kaya kuma ne da bai da inganci amma ba haka yake ba ko a togo asu kuma daga wani gari
suke kawo
sakowa daga garurukan da yake doko kaya
akwai cikin togo ma akwai kayan da ke fitowa wurare
da togo ba su kaya a ba su suke dinki kaya ba and they sun su suna da massive place ne kowa ke fitowa don dai kasuwa ne babba da an san su da rigo
kasuwanci sosai
isa akwai wanda ke fito da kaya daga China akwai wanda ke fito da kaya daga Dubai isa akwai na Turkey yana depend grade in the cake ke so da kin ready to bear for that price wannan kaya saboda kowane kaya yana da quality isa haka dai sai na ce no why not ni kuma in je in duba ya togo yake isa abin da kawo shi na fara
daga togo kuma shi na
okay for now wurin nake but na dai ka choose kind da kake so from Dubai ka biya agent ya kawo maka
yanzu sauki ba
sheka je ba because kafin lokacin da daka sauka je ka explore wurin ka ga yadda wurin yake dai
yadda kika bayyana a bayanin ki duka yana nuna idan kana sana'a ko kafin ma ka fara sana'a sai ka damki wani dama dake gaban ka ko wani opportunity da yazo
haka ne perfectly an example kama a rayuwa ba abin da ke zuwa bakin kofar ka in abin yazo you take the opportunity because in da wannan lokaci na ce ban sayar da wani ne sun je wani wuri su sai and kuma da ba zai zo mini kamar na iya in yi wannan aiki ba because ba wannan aiki nake yi ba na take opportunity ne ba ma san ya zo ya yi big ba na dai ce bari in fara sayarwa tunda ina sayar da abu guda kai ka kara wani abu kuma kai randa kudi bai fito nan ga ba kudi ya fito wanga isa wani opportunity and na yi imani Allah ne yanda ya shirya mini kaman she na yi wanga aiki ya kawo mini hanya kuma ya ban na gamu da mutanen da saboda su dan iya in fara isa opportunity yazo ka pick akwai opportunity da daka je kai da kanka akwai wanda zai zo maka ka take risk it was a risk I took in na kawo da ba sai bane ya zama mini bashi akwai kayan da ka saya ma duka ba zai kare ba kai saura akwai dai saura isa risk na take ban ji soro an sai ba sai me nace na yi imani kuma a zuciya na kama Allah abin ga dan fara ka dafa mi
Madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe da fatan dai kuna jin dadi shirin kuma kuna amfana
wanda yanzu yake da kudi yake sha'awar yin kasuwanci zai ya fara bincike kan abin da zai dace da shi sannan ya saka jari ko kawai shiga kasuwancin zai
to na farko kaman kana da kudin kana feel me da ka saya the most important thing to da ya kamata mu fahimta ne ki have passion for abin da kike son ki ki have passion if you are driven by passion da care ki kareya da care ko ba sai ba yana miki ansi kuma ki duba environment ki menene needs abin mutanen gurin kike me ake nema in kowa na sayar da riguna ke wani irin riguna da ki sayar ni anan ga ban sayar da guntayen kaya daga date two piece jallabiya ban sayar da ma jeans maza akwai wanda ke sayarwa
yanzu wayannan kayan da musulman da nan kowa na
so yanzu Allah na so balle bubu kin yana da free ko ina kin yake sai sannan na so dai wayawace da ke zuwa nan ga Allah ne kuma suna so isan kika samu kika solve problem environment abinda suke nema mu ce kina unguwa ne new site kika ga ba ruwa me yasa ba ki samu polytank ki aje ki fill ruwa kina sayarwa kin solve problem in environment ki kuma ke kawai kafin society environment ya zo yayi girma ya develop ki aka sani da IT isa kin je wani wuri ko wana neman tankwa je wurin wacce ana ne saboda wacce ta kafa abin ya zo ya zauna isa kana duban kudin ka ka duban me environment ka ki need after that ina dan samu abin at a very affordable price ke kuma kika sayar ke riba isa once kika samu wurin kika duba quality abin ki samu wurin da daki fara abin inda gida ne daki fara don da gida na fara kafin shago ya shago yazo be dade ba abin da na fara ne gida kina da lori ne butin kiki zuba kayan ko ina kika kai bude advertise to people ko ki samu card ina da card dan na ga wacce ya kike yan kudin ga card dina ina sayar da kaza randa daki ne ni abin duka ki kira ni so nayi card da nake bayarwa ina tafiya kuma in bude maka ka duba in ma baka sai ba kaga kana zaune wani ya kira ka wacce ke kike sayar da sobo
misali akwai wasu kuma tsoron saka jari a sana'a saboda wasu asara da suka taba yi wasu kuma maganganun mutane akan wannan abin da su suke sha'awar siyar ko suke sha'awan yin kasuwanci da shi yakan sa mishi ya ja baya fa
to wannan mutane fear ne tsoro wani ba tsoro experience ba tsoro an gaya mai ne be work an ce maka be work akwai wanda aka gaya musu kaman ba za ki iya ke komai a rayuwa ba she ta yadda she ta sa mu zuciyarta kuma rayuwa kai ne abin da kake sa mu zuciyarka abinda kake gaya ma kanka duka shi kake zama in ka ce ka iya kai ya baka mamaki wani karfi ne da Allah zai baka da hikima da zaka iya kai abin wani kuma wasu ce ba su iya bin bashi ba baka iya kai sana'a baka ya kamata ka koyi iya bin bashi kuma ka koyi boundaries dangi da abiyoyi ba business da su haka ya kamata ka ba su sani kayan ga ina baki bashi kin bani rabin kudi by water ki biya ni saura ko 2 weeks ki biya ni saura in ba ki biya ni ba baza in ba ta baki kudi ba ya kawo fada dangi kin lose relationship kake baya kun ki ki bata wani abu ki bata in baki yawa kake
yana da kin bata kyauta ki ba
kiki iya in ba za ka kana ba kaya kuma kyauta be yi it's a boundaries ko kina kake sayar ki ba dangi na boka in dai ba su rike da kudi a hannu isa wannan is very important kaman ka cire tsoro abin ka san mutane isa ka use opportunity sanin mutane ka fara business da shi ka cire tsoro ka cire ka create boundaries ka be disciplined be consistent abin da kake duka ish consistent akwai randa da aka blow akwai randa da zuwa sanka akwai randa quality ka ya sayar da kai kana sayar da kai ka sayar da masu kyau saboda in me shi ya je gobe kuma ya komo isa fear is the most important fear ne yan mai shina tsoro kan jari ya kare jarin ba zai kare ba
to ya ke start business
ko wani abu da yanda ake start shi akwai wanda dole ka start shi big kudi yana need babban kudi akwai ayyukan da in baka da kudi babba ba za ka yi kai ba
su wayene
mu ce kana son ka yi gilin haya gilin haya mu duka mun sani kafin ma ka sai kasa ka gyara kasan ka sai cement ka sai kasa kana need kudi akwai aiki kamar na rigunan ga you can start small da wani kudi dai ka dan hannunki ko ba ki shiga togo ce da da samu kudin da dai yanje ne ya kamata kudin yana da nauyi saboda in ka sai da kaya ka iya kaga kudin ka amma kai ka shiga Accra na tabas na fara da Accra wurin nake zuwa nake sai isa ka je ka sai ka dan ka zo ka sayar in kaga ya move to kinga riban da dai su ba cin riban aikin aka fara ana reinvest cikin aiki in yau da 2000 kika fara kika sai kika kare kin samu 500 yayi 2500 kika je kinga aiki yana ci gaba ba cin riba a fara aiki matsalolin ki duka ki fara solve da wannan kudi ba yin aiki ya mutu bai kai koyi
wani shawara zaki bawa masu irin sana'an ki
eh ayi hankuri balle ri guda ba ka ba abinci bane da yake zuwa kullu kai consistent kai ta advertise kai hankuri da putade in kada da da su kuma kai ka sabu wada abu dai gefe kana sayarwa da dai ta kawo kudi
wato ba lalle shi sana'a guda
Bature na ce wai jack of all trade is master of none it means in kana aiki da yawa ka zo kai ba ka shahara cikin kowanne ba amma akwai wani guda da zai baka shahara akwai wani guda a cikin aiki saboda a garin mu dole ne ka nemi wan ka nemi nan ka sayar in ba sai nan ga ba har sai nan ga
to mu wasu kasashe yanzu
Nigeria ma tana aiki na ga Nigeria shi dai waɗanda kin sani suna da ra'ayin cewa
akwai wasu harin suna karkashin mazan su
da past kafin ka zauna baka aiki miji yace ka kai aiki wani arziki yake da shi wani investment mijin ka yayi aji saboda abin takaici ne so da yawa matan da ba su koyi sana'a ba ko ba su iya ba in aka wayi gari miji ya rasu ya ba su abin tausayawa ne saboda ba ta taba yi ba ba ta san yadda ake dokan kudi haka yayye hayyafa ya zama babba ba she ta zo ta fi ba ban tausayi da wanda take aiki and wahalan da aka san mata da shi na ce ba ya fito from ba su samun taimakon mazajin su saboda ba bace da take so wahala Allah bai yi mu so wahala ba Allah ya yi mu mutane ne da muke so a duba mu a ba mu saukin rayuwa amma in mace ta samu kanta a auren da ba taimako dole ki zama mai son wahala ko ma baki su isa inda wai mazajin mu wa'en suna taimakon matan su su da yi abin da ya kamata I don't think mata su zama masu son wahala
wani shawara zaki ba wa mace yanzu haka ko kuma mazan da matan duk wata yanzu haka tana son aiki amma mijinta ya hana ta
ni dai wanda ya sani duka especially kan TikTok da abin da nake stand for which has always been women empowerment ba na rena miji ba women empowerment da ki aiki don ki buga kirji da namiji ba I believe and have karshe na stand for matter su yi aiki ko ta yaya nemi wani sana'a kafin ki aure muna da wani abin da muke mantawa in dadin yin aure yazo muna mantawa mu zauna da mazaje mu yi wani fira which is very important kamar na yi aiki ka san in muka yi aure na yi aiki akwai matan da ke cikin gida suke aiki a ba dispatch ya je ya kai wa'ansu abinci suke sayarwa in mu ce yau Monday ne jollof da ta yi ta karbi order from Friday to Sunday in 20 packs ne ta yi ta kai gida take aiki akwai wani gaban gidanta take aiki akwai wani she ta je shago amma kar mace ta ce ba zan yi aiki ba ko ya arziki mijinki ko ya ce kake aiki kin ya ki nemi wani shago ki bude ki samu wata tana wurin
ko ya ce kake aiki
ko kar ya ce kake bari ya san kamar aiki na da rana isa yake da
important
aiki yana da rana sosai mijinki da aiki yana duba gida akwai randa salary shi daidai akwai randa emergency yazo mahaifiyar shi ba ta da lafiya kudin da ya kamata ya duba ko gida ya kamata ya kai mahaifiyar shi hospital ya save rayuwarsa a wannan lokaci kike step in ki zama wannan mace da ke kike rike da gida ki ba gida abinci wani lokaci ya kai school fees yazo wani ma mijin nan yana aiki yaje ya samu hasali a wurin aiki hasalin ya ba mijin ki ya cripple down ya daki wannan fees rayuwar ki nan ya daki
duk a wannan ne maganganun da kamata ki gaya ma
mijin ki ke san kaman kinga an ba mazajen mu sun feel kaman in matan su na aiki automatically they are incapable it means mazajin nan ba maza bane ba gaskiya bane an namiji da ya zama namiji ne namijin da ke ba matan shi ke aiki
me yasa kika faɗa haka
saboda akwai mutuwa akwai ciwo rayuwa be happy yanda muke so yana happy yanda Allah ya ce ya happen in yau ka tambaye kanka in kana so yau a wuri na ba maraya ne wanda be da uba ba maraya ne wanda ba uba kuma uwa ba ta aiki shine maraya saboda akwai yau wa'anda in aka ce musu sun rasa uba ba zaki yadda ba don uwa ta zama uba ta duba yara sun kare school ta duba su yi makaranta har yau suna aiki amma in matanka ba ta aiki karasu ko kai ciwo shine ya kamata ka zama bandangi bedel ya kai lokaci ka kira dan uwanka ba zai doki ba don ya san kudi bayan dan uwanka
kuma na jin ku
society ne ya maida abin haka and wane ne society ba mu ba ba mu muke make loss ba mu ne society kuma mu muka yadda society ya depict mu na yanda ya kamata mu yi rayuwa wani na ganin kaman ba girman shi ne matan shi ki sai aiki ba shi yasa nace tun farko yana ma wa'ansu in matan su na aiki su
sun kaskanta
ai yana ma wa'ansu maza saboda wani magana ne da naji a bakin mata da yawa da suka kira ne mazan suka ce in tai arziki ba za ta girma ba shi ba wanga magana yana zango namiji ya san kaman rayuwa goes beyond yanda shi yake so yayi akwai yanda Allah ya shirya rayuwa in muka duba maza sun fi mutuwa da sauri da matansu muna gani sai ka tambaye kanka son kanka da ka yi ko kana son bayan ranka yaranka su tsaya kan kafansu saboda mata ke wahala da yara a lokacin da yawa mata ne kaga an rasu an bar mace da yara ko dangin Obama ba su ne ko dangin Obama ba su neman yaran nan sai ka san kaman ba batun egon ka ba da abinda society da su ce da abinda da ce kaman kai ba namiji bane namiji za maninga shine wanda matan shi take aiki saboda life goes beyond how you want it to be magana nake she mata su yi aiki mata ku yi aiki and na zama ambassador magana ga har ran karshen rayuwa na
kama sana mata
kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ta gare ta mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ayi hutun ƙarshen mako lafiya